Da yake jawabi a taron baya-bayan nan da aka shirya domin nuna goyon baya ga al'ummar Falastina a birnin Tamale, limamin al'ummar Shi'a na yankin Arewa, Sheikh Dalhu Abdulmumin ya ce,
"First of all, you don't need to be a Muslim to support Palestinians. You only need to be a human with feelings and emotions."
Da farko dai baka buƙatar ka zama musulmi don tallafawa Falastinawa, kawai kana buƙatar ka zama dan Adam ne mai tausayi. Zalunci a ko'ina barazana ce ga adalci a ko'ina. Haka rashin adalci ga Falastinu barazana ce ga zaman lafiya fadin duniya. Yace suna goyon bayan Falastina a matsayin su na mutane, kuma ba a matsayin su na musulmai ɗan Shi'a ba, amma a matsayin su na masu kyamar zalunci. Yace lokacin da Rasha ta kaiwa Ukraine hari, kasashen yamma sun ce cin zali ne, amma harin Isra'ila sai suka ce kare kai ne, amma su a wurin su zalunci ne. A nan Accra babban birnin Ghana ƙarshen makon nan aka gudanar da wani taron wanda ya samu halartar jakadan Falastinu a Ghana, Abdul Fata Ahmad Khalil Al-Sattari, wanda ya kira ga al'ummar duniya da ta dubi yanayin wahalar da al'ummar sa ke ciki a kiyaye mutuncin al'ummar Falastinu, manya da yara da marasa lafiya, tare da kira ga samun zaman lafiya Falastinu da duniya baki daya.
"I pray to see the peace in the Middle East. I pray to see the peace to all the countries in this world."
A gefen taron babban limamin al'ummar Shi'a na Ghana, Sheikh Abubakar Kamaluddin, ya nuna rashin jin dadinsa da matsayar da Ghana ta dauka kan rikicin, tare da kira da haɗin kai ga al'ummar musulman Ghana domin samun matsaya ɗaya a al'amura.
"Kamin mu yi batun Falastinawa a nan Ghana, muna da matsala na haɗin kai. Kuka haɗa kai wasu abubuwa da ke tafiya cikin gari game da batun hukuma. Wasu matsayin da suke duka sun san lalle muna da haɗin kai, kuma suka akai wani magana haka sai taba mu ba za su yi shi ba. Kamar shi wanga shekara ga abin da ke tafiya Falastinin ga hukuma ta kawo wato statement ta nuna kamar tana bayan Isra. To kaga ba ta yi la'akari da kamar akwai musulmai a Ghana ba, da ba ta yi ta ba. Amma ba za mu blame gwamnati da yawa ba, shi mu blame kawunan mu. Haɗin kai shi zai sa mu samu matsayi daya, wannan matsayin da kuma ya sa hukuma ta ji tsoro mu."
Wasu mahalarta taron sun bayyana ra'ayinsu.
"Sunana Murjan Lawa. Magana da nake so mutane su lura ne, Palestinian ba garin musulmai kawai bane. Akwai Krista daga Palestinian, akwai other religion daga Palestinian. Amma mu duba kan mutuntaka, abinda Bature ke ce mai humanity. My grievances goes to the United Nations. Su duba su san gender da su a kare yaki ba kuma a ba Palestinian incin kansu."
A wani labari makamancin wannan, gamayyar kungiyoyin musulmai na Ghana, wato COMOG a takaice, ta fitar da sanarwa ga manema labarai cewa za ta fito ta yi zanga-zangan goyon bayan Falastinu a ranar Juma'a 27 ga watan Oktoba 2023. Shugaban kungiyar Hajj Abdulmanan Abdulrahman ya sanar wa muryar Amurka cewa suna samun tarnaƙi daga hukumar tsaro.
"Muna so mu yi demonstration, jama'a su gane cewa muna samun frustration. Mun ba da letter ma the police command. Jiya mun zauna da police command. It doesn't look like they want to support the cause, and which I think it is not fair. Suna so su hana mu zuwa waje. Show our solidarity for the cause of the Palestinians."
Rikicin da ya samu asali ne bayan kungiyar Hamas na Palestinawa ta kai hari ga Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba, wanda dakarun Isra'ila suka mayar da martani da hare-haren soja kan zirin Gaza. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.